Kare haƙin ɗan adam na daga cikin ayyuka mafi hadari a yau a duniya, saboda yadda wasu ke farautar irin waɗannan jami'ai da zummar katse masu hanzari. Mafari kenan hukumar kare haƙin ɗan adam ta CNDH ta shirya taron muhawara domin tantauna wannan batu. Asman Musa na daga cikin kwamishinonin wannan hukuma.
In muka tsaya muka diba a duniya suna da yawa yanzu, a yanzu ma da muke wannan taron suna da yawa waɗanda suna cikin mawuyacin hali. Akwai waɗanda aka kama, akwai waɗanda an dauke su an badda su ba san inda suke ba, akwai waɗanda kuma suke cikin gidan kaso. Ba nan Niger ba ma, misali sai in ce duka halcan Nations Unie, akwai dokoki waɗanda sun ka sa hannu na cewa sun dauki alƙawarin za su kiyaye duka wani taka haƙƙin ɗan adam da ko kuma wani wanda ya zamana yaƙin shi shine shiga haƙƙin ɗan adam an kiyaye da shi.
Domin magance irin waɗannan matsaloli, gwamnatin Nijar ta aike wa Majalisar Dokokin Ƙasa wani ƙudurin dokar da ke hangen samar da kariya ga jami'an kare haƙƙin ɗan adam a wannan ƙasa. Matakin da Muhammad Bashir na gamayyar ƙungiyar Rezo Esperance ke ganin yayi daidai.
Kariya in aka same ta za ta iya ba da walwala ga wannan aikin kare haƙƙin ɗan adam da lurarka da ilimin da Allah ya baka, kuma da kuzarin da Allah ya baka, kace zaka kawo gudunmuwarka dan ka a tozarta wani ko a cima wani mutunci gabanka ko a mashi wulakanci gabanka ba tare da haki ba, ba tare da abinda doka ta tanada ba.
Kare haƙin ɗan adam aikin sa kai ne dake daya daga cikin gimshikan demokradiya. Saboda haka mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Masaudu Ibrahim ke jan hankula.
To ya kamata a ce kundin tsarin mulki an yi aiki da shi 100%. Sauran dokokin ƙasa an yi aiki da su 100%. Kamar yadda ake kare jami'an diplomasiya ƴan waɗansu ƙasa da ke a nan zaune a ƙasarmu, kamar yadda ake kare diputoci da rigar kariya, kamar yadda ake kare ministoci da shugaban ƙasa, yadda dokoki suka tanadi ake kare waɗannan gungun ma'aikata. To haka ya kamata a ɗauki dokar da ya kamata ita ma ta kare haƙƙi na masu kare haƙƙin bil'adama.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa jami'an fafutuka sama da 20 ne suka hallaka a shekarar 2016 a dalilin aikin kare haƙƙin ɗan adam. Sabili kenan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa CNDH da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai da gamayyar Rifat Nijar suka fara yunkurin ƙarfafawa Majalisar Dokokin Ƙasar ta Nijar gwiwa a shirin samar da kariya ga masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.